Hey everybody.
Hey,
you want some jiving?
You want some jiving?
We have said jiving.
We have said jiving. About
the quelly five.
About the quelly five.
Yeah, do the jive.
Do the jive.
About the mellow five.
About the mellow five.
Yeah, it's crazy jive.
Crazy jive.
We do the jive.
We do the jive.
Well, I was staying in Fifth Avenue, sold some jing from barbecue. Lost the balance of my luck.
I'm a jitterbug boy.
I worked so hard at chimney sweeper, crept into the smoothing room. Lost the balance of my luck.
I'm a jitterbug boy. I'm a jitterbug boy. I'm a jitterbug boy.
When I was drunk, they stole my truck.
I'm a jitterbug boy.
Nothing, but I don't care about the chickens fly away, and that's my thing. Hey,
I'm a jitterbug boy. I'm a jitterbug boy.
Well, I was drunk, they stole my truck.
I'm a jitterbug boy.
Da 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 da